سبحان الله، wannan dabbanci da me yayi kama karnukan Banu Umayya. Ba shakka kuna iya rusa mana gine-gine iya son ranku, amma fa ku san da cewa a lokacin da kuke rusa wannan rushe-rushe, to kuna ƙara mana caji ne, kuma kuna ƙara mana ƙarfin imani da yaƙini na gaskata cewa da awar Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah gaskiya ce tabbatacciya, kuma shi imanin mu da itikadin mu wannan wani gini ne da ba za ku taɓa kai gare shi ba, balle ku ɗauki matakin rusa shi.